This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfi Hashim Kimanta nake da Muhammad Hafiz Babban da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shiri na daren yau Litinin. 19 ga watan Agustan shekarar 2024. A cikin shirin za a ci cewa mutane 16 ne suka riga mu gidan gaskiya sanadiyar shan miyar ganyen lalo a jihar Zamfara. Haka kuma wani kamfanin kasar Burtaniya zai fara wani aikin samar da wutar lantarki ta hanyar amfani da hasken rana a jamhuriyar Nijar. Daga nan sai shirin ɗan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kware ya shirya kuma zai kawo mana. Sai kuma labaran wasanni zai muku daga nan Washington DC. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Jawabin da Joe Biden zai gabatar a yammacin Litinin din nan a babban taron jam'iyyar Democrat a Chicago dake jihar Illinois ba shine ainihin wanda ke cikin zuciyarsa ba. Yayin da COVID ta sa aka yi babban taron DNC 2020 ta kafar internet, taron na wannan mako zai kasance na farko inda Biden ya karbi nadin nasa a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar da kansa. Da za a taya shi murna a yanayi na daban, yayin da 'yan jam'iyyar Democrat za su yi fatan cewa zai samu wani mulki na biyu kamar magabatansa Barack Obama da Bill Clinton. Wannan shine shirin har zuwa ranar 21 ga watan Yuli, ranar da Biden ya bada sanarwar cewa yana cika alƙawarinsa na ci gaba da shugabanci zuwa wani lokaci, da kuma goyon bayan mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta mai gurbinsa. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a yau Litinin cewa ƙasarsa na cimma manufofinta da har-haren da ta kai kusan makonni biyu a yankin Kursk na ƙasar Rasha, tare da samar da wurin fakewa a kan ƙarin hare-haren Rasha da kuma zirga-zirgar dakaru daga kan iyakar Ukraine. Zelensky ya ce, muna cimma burinmu. Kiev ta aika da dakaru zuwa kan iyaka a ranar 6 ga watan Agusta a wani harin bazata, hari mafi girma da Ukraine ta kai tun lokacin da Moscow ta kaddamar da cikakkiyar mamayar Ukraine a watan Fabrairun 2022. Yayin da dakarun Ukraine ke fafutukar yaƙi a gabashin ƙasar, Kiev ta kuma ce kutsawa cikin ƙasar Rasha na da nufin tilastawa Moscow don tattaunawa kan shawarwari na gaskiya lokacin da za a gudanar da duk wani taron sulhu na kawo ƙarshen yaƙin, ko da yake a halin yanzu babu wanda aka shirya. Ukraine ta ce ta kama ɗaruruwan sojojin Rasha da aka ɗauka daga yankin Kursk. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce sabuwar yarjejeniyar na tsagaita wuta a zirin Gaza ka iya zama dama ta ƙarshe na dawo da mutanen da aka yi garkuwa da su, da kuma kawo ƙarshen faɗan da ke tsakanin Hamas da Isra'ila. Blinken ya faɗa yau Litinin a Isra'ila cewa wannan lokaci ne mai muhimmanci, mai yiwuwa mafi kyau, watakila na ƙarshe na damar dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su gida don samun tsagaita wuta da kuma ɗora kowa a kan kyakkyawar hanya ta ɗorewar zaman lafiya da tsaro. Blinken ya gana da shugaban ƙasar Isra'ila Isaac Herzog a yau Litinin, kuma ana sa ran zai gana da Prime Minister Benjamin Netanyahu da Ministan Tsaro Yoav Gallant a yau da yamma. Wannan ita ce ziyara ta tara a yankin tun bayan da aka fara rikicin a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Masu shiga tsakani daga ƙasashen Amurka, Qatar da Masar sun gana a birnin Doha a makon da ya wuce don tsara sabuwar yarjejeniyar, kuma ana sa ran za a ci gaba da tattaunawa alƙahir a cikin wannan makon. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron gabar tekun China sun zargi ƙasar Philippines da cin karo da wani jirgin ruwan China da gangan a kusa da Sabina Shoal, wani sabon batu a rikicin yankin tekun kudancin China. Jami'an tsaron gabar tekun China sun ce wasu jiragen ruwa biyu na Philippines sun shiga cikin ruwan da ke kusa da gabar tekun, inda suka yi watsi da gargaɗin da 'yan China suka yi musu, kuma suka yi karo da ɗaya daga cikin kwale-kwale na ƙasar China a safiyar Litinin ɗin nan. Hukumomin Philippines ba su ce komai ba game da haɗuwar da aka yi a kusa da wurin da ake takaddama a tsibirin Spratly, inda kasashen Vietnam da Taiwan suka yi ikirari iri daya. Daga ƙarshe, Birtaniya za ta yi amfani da matakan gaggawa don tsare waɗanda ake zargi da aikata laifuka a ɗakunan ajiyar masu laifi na 'yan sanda, har sai ta samu sarari a cikin gidajen yari da ke cike da cunkoson jama'a. Bayan da 'yan sanda suka kama ɗaruruwan mutane saboda tarzoma da ta ɓarke a wannan watan. Gwamnatin Prime Minister Keir Starmer ta faɗa a yau Litinin cewa an kama sama da mutane 1,100 da ake zargi da aikata laifukan wariyar launin fata da ake yi wa bakin haure da musulmi, da ya ƙara ta'azzara matsalar ƙarancin wuri a gidajen yari, wanda tuni ya tilasta wa ministocin ƙasar suka ce za su ba da damar sakin wasu fursunoni da wuri. Sabon matakin na wucin gadi na nufin cewa za a gayyaci waɗanda ake zargi zuwa kotu ne kawai idan aka tabbatar da cewa akwai ɗaki da ba kowa a ɗaya daga cikin sama da gidajen yara 100 a faɗin ƙasar, amma kafin lokacin za su ci gaba da zama a ofishin 'yan sanda.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Zamfara mutane 16 sun gamu da ajalinsu sanadin shan miyar ganyen lalo a karamar hukuma Anka. Wannan iftira'i da ya afka wa iyalan wani bawan Allah, kamar yadda wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura ya bi diddigin lamarin ga kuma rahoton da ya haɗu mana.
Su dai wa'annan mutanen 16 sun mutu ne a wani ƙauye da ake kira ɗaki 8 da ke karamar hukumar mulkin Anka a jihar Zamfara sakamakon shan wata miya ta wani ganye da ake kira lalo. Alhaji Lawali Abdullahi magidanci ne da ya rasa mutum 6 daga cikin mutanen 16 ya yi mani ƙarin bayani akan faruwar lamarin.
Abda lalata sun ka ego yara a kada gidan makwabci na da anka kada miya sai a gidan makwabcin nau sai aka ba su a hannun gida na abincin. Ya musabbi da aka ba ta da suka ba ta a hannun gida na to nan abin musabbi za abin da ya tashi to mai gidan nan makwabci na duk sun saura jariri guda ɗaya mai wata uku sai iyalina nan sun shidda tafiya da matata shidda dai nan gida na sun rasu.
Ya ce yanzu haka dai akwai sauran wasu mutane da ke kwance asibiti suna shan magani duka sakamakon nishan miyar ta lalo.
Sai masu jinya yanzu waɗanda annan mutum 9.
Husaini Muhammad Rafi Ekuriya shi ne hakimin garin ɗaki 8 ya ce mutuwar mutanen ta faru ne sanadiyar shan miyar ta lalo da suka ɗebo a wata gona da aka riga aka yi a feshin maganin ƙwari.
Feshin magani aka yi na wani magani wanda ake kira sukoto sai misalin ƙarfe ɗaya na rana ranar Alhamis sai suka zo yara na ƙanana ga wurin sai suka ɗibi wannan ganyen ana kiran shi miyar lalo wanda miyar lalo aka kira ne sai suka sai da shi. To kuma Allah ya kawo al'amarin shi wanda ya heshi ya gaya masa cewa to ya heshi da wurin.
Shi kuwa kantoman na karamar hukumar mulkin ta Anka Honorable Bashir Musa Anka bayan da ya bada tabbacin faruwar lamarin da kirdigar yadda lamarin ya faru ya ce a gwamnatance sun ɗauki matakin warda kan jama'a akan hatsarin amfani da ganyen da ake ɗebowa daga gonaki sakamakon feshin maganin ƙwari da yanzu haka ake yi a gonaki a yankin.
So lokacin da aka kira da aka faɗa man an fara ruwa saboda ranar Juma'a kaman an yi ne ana ruwa haddari. So sai na kira Director Health Imo na karamar hukumar mulkin ta Anka sai muka ga muna da sauran mutum 7 wa'inda ga sunan zazzauni su ma ba daidai suke ba suna cikin wannan rashin lafiyar. Nan take karamar hukumar mulki ta ɗauko motoci muka tura su suka zo gusau tare da sakataren karamar hukumar mulki ta Anka aka je da su asibiti.
To sai dai Dr. Yusuf Abubakar Haske Director da ke kula da lafiyar umma kuma jami'in lafiya da ke kula da kariya da yaɗuwar cututtuka a jihar Zamfara ya ce a hukumance mutane 12 ne aka ba su tabbacin sun mutu sanadiyar lamarin kuma yanzu haka suna akan kulawa da sauran mutanen da suke a raye.
Ba mutane 16 ba ne 12 ne suka rasu. Irin da wa'annan lamurra suna faruwa ba yau ne aka taɓa samun irin wannan ba kwanaki an same shi a nan a jihar Sokoto kuma sannan waccan shekarar ma mun samu. To amma abin da muka sa gaba yanzu shine wayar da kan al'umma domin a wayar mu da mutane kansu su daina shiga cikin gonaki suna ɗebo ganyayyakin da ake ci saboda ba su sani ba ko da an yi feshi irin wannan.
A bisa al'adar mutanen karkara, a lokutan damana suka yi amfani da danyen ganye na lalo wajen yin miya, wasu saboda dadi, wasu kuma saboda samun sauki a wannan yanayi domin cinto da sauran kalon abincin da suke amfani da miyar ta lalo wajen ci. Ƙarshen rahoton kenan. Abdulrazzaq Bello Kaura, murya Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.
To Allah ya ji kansa ya gafarta musu a gaida Abdulrazzaq Bello. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, wani kamfanin kasar Burtaniya mai suna Savannah Energy ya fara aikin samar da wutar lantarki ta hanyar amfani da hasken rana a jamhuriyar Niger. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Haruna Wanbako ya hado mana.
Yoba hambare bazu Muhammad da kan karagar mulki ne kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen macin nahiyar Afirka ECOWAS ko sai da yawo ta karkabawa jamhuriyar Niger ta kunkumai ciki ko har da cirewa ƙasar wutar lantarki daga tarayyar Najeriya kuma tun wannan lokacin ne ƴan ƙasar da hukumomin mulkin sojan ƙasar suka suma tunanin hanyoyin kaucewa sake fadawa wannan matsalar abinda ya sa waɗansu ƴan ƙasar ta Niger da wata kungiyar ƙasar Burtaniya mai suna Savannah Energy suka suma aikin dasa turukan na'urori masu amfani da bugawar iska da zai bayo kasar ta Niger megawatt 250 na wutar lantarki a garin Magarya Makera tsakanin gundumomin Malbaza da Madawa a cikin jihar Tawam inda tuni da ministan makamashin kasar Professor Amadu Hawwa da rakiyar gwamnan jihar Tawa suka garzaya a wurin don neman ganin kamfanin ya gogota wannan aikin tare da kammalawa a cikin lokaci. Kanal Umaru Tawaye shine gwamnan jihar Tawa.
Wanda ke yanki da iska ranka sai mu ce alhamdulillah saboda na harko dai nan wannan jaha ne aka zaba kinan ni akan gwamnatin jaha din ce dole in ce lalle na jira din haka ba tun da cikin jaha ta ce bayan wannan kuma minista mai kula da wannan fanni ta mata har dai ta muke ita ce ta jagoranci ma wannan ziyara da muke don duka abubuwan da ya kamata ta kwatanta ke tana tare da wannan project ke don duka abun da ya kamata a yi musu saboda aiki ta yadda ya kamata don ita ta dauki wannan nauyi wanda za ta tanyo su da abubuwan da kamata don kenan mu sai mu ce alhamdulillah bisa kan lalle nawa ga jiha in ka samu an kai wannan projectin lalle Niger da kanta za ta yi ta bisa kan matsala ta harkar lantarki kamar yadda kun kasani mun sha wahala bisa harkar lantarki don kenan bisa kan wannan da muke cewa alhamdulillah ayi kokari wannan projectin a samu a yi shi saboda in an kai shi lalle Niger za ta yi cikin matsala ta harkar lantarki don bisa kan wannan ne muke gode ma wannan mutanen ko muna kara ba su kuzari bisa kan duk ayyuka wanda ya kamata su yi bisa kan lalle wannan projectin a samu a yi shi bisa kan lokaci kuma bisa kan ka'idodi yanda sun ka dauka.
A cewar Jafaru Sarkin Shanu masanin al'amuran kasa da kasa ai sai dai godiya tunda aka samu ɗan kasar ta Niger masu irin wannan fasahar inji sa.
Yo irin wannan energy da kake ji ba karamin energy bane dan ba energy bane wanda zaka je sai ka so gasol ka zo motar ka same shi energy ne sai man abu ne na iska na kake wannan kuma ka san sai babba fasaha to an ce ɗan Niger ko cikin duniya wanda ke da wannan fasaha sai mu ce alhamdulillah kuma zai kawo taimako sosai
ɗan kasar na ci gaba da murnar ganin hakan ta tabbata don samarwa matasa ayyukan yi da girka masana'antu manya da kankana da zai sa kasar ta take zuwa layin kasashe masu dogaro da kanun su
Adamu Samdi mai canji sa wata shi abinda ai muke ta fata mu ƴan kasa a samu nauyi ya rage ma kasa tunda in akwai kamfuna ko akwai wannan wuta ta lantarki ta kasa ko mu talaka ko mu ƴan kasa za mu jin saukin biyan fakace
ai dama tintini turawa tauye mu ne suka yi kuma dukkan taimakon da suke mu ba irin taimakon da muke nema bane daga sanadin tsinke wutar nan da aka yi ya sa gashi yanzu za a yi tunani a yi wuta har megawatt wajen 200 da wani abu in aka samu ko Allah ya sa aka yi wannan abun zancen matsalar wuta ta kare
ya biya maraji ta wannan fata da za a samu na yankin jihar Tawa kusan megawatt 250 to sai mu ce alhamdulillah Allah ta'ala ya kara kamuna kashin wannan matsaloli na wuta
gwamnatin jihar Tawa Kanal Umaru Tawaye ya ce wannan husahar ta ɗan kasar ta Niger da kamfanin Burtaniya ba ta da illa ko sun makala zaratin ga muhalli
proje ne wanda bai da cikas kamar yadda sun kawo ni makiyaya da komi da komi suna su kiyu da inda wannan proje ke zai don kenan ai babu wata matsala kenan
wannan aikin zai baiwa kasar ta jamhuriyar Niger damar samun kafin wutar lantarki da zai kai kashi 22 cikin 100 na bukatar kasar baki daya yayin da za a amfani da turuka 45 da zai bada gigawatt kusan 800 a kowace shekara Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
a gai da Haruna Mamman bako kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan gaba
tafiya mai da
ina zuwa muku ne daga garin Washington DC da masu wani malamin da za ku fara FM baya ga ka duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma,
kina barki ta gaba da fita. Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da dajawota akanan da waɗanda ka kawota. Allah ka gare mu da tashin
masarai. Assalamu alaikum, barka da saduwa da ku cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar.
Sabo gwamnati ta nada kwamiti na bincike duk na kai takarduna duk inda na hakai sun bani dama in yi aiki.
Asabar 17 ga watan Agusta na samu labarin cewa ana ci ana rushe wannan gina din. Na buga ma shi famulan sakatare na ma'aikatar waya shin an yi kididdiga asusunan na diya ko kuwa ce oda ce kawai aka ba su.
Ni inda nake da shaguna bakin uwar gida bisa ga halacci an ka bani shi.
Yau shirin na jihar Sokoto ta arewa maso yammacin Najeriya inda gwamnatin jihar ke aikin rusa kadarorin al'umma waɗanda a cewarta an mallake su ne ta haramtacciyar hanya. A daka ce mu
duka da an so shi ya inganta kasa da tarar da waɗansun ta za su yi sha'awa su ziyar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe.
Madalla masu ware ana ci gaba da dambarwa tsakanin wasu attajirai da 'yan kasuwa mamallaka cibiyoyin hada-hadar cinikayya da tattalin arziki a Sokoto birnin Shehu biyo bayan matakin gwamnatin jihar na rusa musu kadarori da gine-gine duk da cewa sun kiyaye da dukkanin sharuɗa da ka'idojin da dokar ƙasa ta shimfiɗa na mallakar fili da na aiwatar da gine-gine. Galibin waɗannan gine-gine da ake kira plaza sun zama cibiyoyin da jama'a ke hada-hadar tattalin arziki a sassa daban-daban na birnin Sokoto. Tun bayan kafarta a watan Mayun bara, gwamnatin jihar ta Sokoto ta sanya alamomin rusau a wasu muhimman gine-gine mallakar 'yan kasuwa da attajirai. Saboda a cewar gwamnatin, ko dai an mallaki filayen ba bisa ka'ida ba ko kuma an gina su ta hanyar da ta saba wa doka. Rahotanni sun ce gine-ginen kasuwanci da ake kira plaza kimanin 10 ne gwamnati ta rusa. Abokin aiki Maman Nasir ya bibi halin da ake ciki game da wannan aiki na rusau a Sokoto, kuma ga rahoton da ya hada wannan fili.
A halin yanzu ina kan titin zagayen yammacin Sokoto, muna tare da ana rusa rukunin shaguna mallakar Murtala Bawan Allah mai niyo. Na kuma tambaye sa me ya zafi haka, ya ce shi ya mallaki filin ya saye shi da kuɗi, amma dai daga baya yana rigimar sa tare da wani babban dan siyasa.
Ana ce mai tsalhasin to bayan nasu yana fara aiki sai APC ta ci zabe. Da APC ta ci zabe ta wuce min wurin nan shi ya taba nema nai bai samu ba. Amma yanzu tunda APC ta dawo lalle magana ce tana nan. Mun zo nan su da Sokoto, mun zo Lan Housing, sabo gwamnati ta nada kwamiti na bincike duk na kai takarduna duk inda na hakai sun bani dama in yi aiki. Dan shi hakkar da dirilin dan gada an kai da ciko nasa sama ga tifa 2300 wurin nan. To yanzu abin da ya faru wannan gonar ta baya da Hausa sama jigon APC na Sokoto sanata sarkin yamma. To shi sanata da kai ne ni mun yi magana da shi. Na roki alhormatai to duk dai abin baya ba. To da karshe ne ni tabbatar da kwace ɗaya
na. Na tuntubi kakakin sanatawa mako Bashir Abubakar akan wannan batun, amma ya ce ba sanata ya ruso ba gwamnati ta yi. Don haka ba abinda zai ce shi ko kwamishinan filaye gidaje Safiyu da tsarin birni Barista Nasiru Aliyu Dan Soho ya amsa wannan tambayar da cewa
to wannan ba zan sani ba tunda ba ni ba mutum mai tsalhasi da bane kuma sanata magata ba don haka ba abokin shawarata bane. Abinda kawai ni sani a matsayina na kwamishina shine wuri ne inda ake son azahi gidan sama. An yi kankari ana son a yi gidan sama wanda bai dace ba saboda wurin ƙasa ce mai zurgawa. To kaga a zo a yi hasarar rayuwa kuma ai abu ne ko naka ne ko na waye ko kuma yayi abun yake. Idan hukuma ta ce ka tsaya ya kamata ka tsaya.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da kuma sanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more
kafin wannan hasarar da matalaban Allah yayi sai da aka rusa wasu gine-ginen shagunan sa akalla fiye da 10 akan titin Ali Aqilu Aminu Magaji tsohon babban sakatare ne a gwamnatin jihar Sokoto aikin na rusau ya shafi ginin da yake kuma ya ce sai da ya gabatar da takardun sa na halaccin mallakar filin gaban kwamitin da gwamnati ta kafa domin tantancewa kuma ya ce kwamitin ya amince da cewa wurin sa ne
babu abin da zan cewa illa kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan yana gida wanda lokaci sai sabna minister of lands and housing wato director town plan ya zo da daddare misalin kare 10:30 ya kawo takarda takardun tana kunshe da bayanin cewa za a rushe mangina wanda ni a Zagarot sai kwatsam asabar 17 ga watan Agusta na samu labarin cewa ana ci ana rushe wannan gina din na buga ma shi famunan secretary na ma'aikatar waya na tambaye shi ce takarda an kawo takarda kuma an ce man gashi shin an kididdiga assessment na diya ko kuwa ya oda ce kawai aka ba su
to ko me commissioner zai ce akan wannan batun a wannan hili ainihin shi na wani ina ganin Ahmed Sani ne wani margayi kuma iyalan shi su yi muna complain cewa wannan wurin haraba suke kuma an zo an karba da ƙarfi an hana musu an ba wai kuma mun shafa mishi jan fenti tun satin da muke zo a gwamnati mun tsaye da wannan aiki ya goge ya ci gaba da aiki kuma an ta maganganu cewa wannan aiki a tsaye da shi ba tsaya ba
tsohon sakataren gwamnatin Sokoto Muhammad Mai Nasara Ahmad tima aikin ya shafe shi amma ya ce yana da kyau a rika bincike kwakwara kafin a aikatawa mutum
almost kashi 99 cikin kashi 100 waɗannan karushin waɗannan masana'antu ko gidaje zaka iske cewa yan PDP ne wato kamar in ka duba kamar abin ana yin shi ne kamar bita da kulli ni inda nake da shaguna bakin kowar gida bisa ga halacci an ka bani shi an bani shi kan wucin gadi tun lokacin gwamnatin girma sanatan Sokoto ta tsakiya da sanata Aliyu Magada ka dawo muku sa'an nan gwamnatin ta shuɗe wadda muke ciki ta mai girma sanata Aminu Waziri Tambol aka mallaka min takardar shi da cewa an bani wurin
a can watan nan bayan ma an yi wannan rusa a manyan gine-ginen kasuwanci mallakar fitattun yayan jam'iyyar adawa ta PDP da sunan za a fadada titi da kuma shatale-tale da ke kusa da gine-ginen nasu an yi ayyukan kuma an biya su kudaden diya sai dai sun yi korafi cewa cin zarafin siyasa ne aka yi musu to ko waɗannan rushe-rushe da ake yanzu akwai shiri na biyan diya ga masu waɗannan wuraren kwamishinan filaye da gidaje ya amsa da cewa
gwamnati ba za ta biya diya bisa ga abin da aka yi kan gwamnati ba kamar yanzu nan Ali Aqilu in ka lura hasarar da gwamnati za ta yi ma wurin gyaran titin ya da rusga saboda wannan aikace-aikacen da aka yi
a cewar gwamnatin da za a ci gaba da wannan aikin na rusau a duk wuraren da aka yi ma alama za a rushe abin da wasu ke ganin cewa aikin mayar da jihar Sokoto baya ne ake yi ba wai ci gaba ba
to Allah ya kyauta masu ware ƙarshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasiru Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana sai an so yuna an daina
a gai da Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma sai
kalashin makon nan ne aka soma baba ta gasanin leg na kullun kafar turai a sabuwar kakar wasanni ta shekara 2024 da 2025 a kasar ingila manchester city da ta lashe gasar premier a kakar wasannin da ta gabata karo na hudu a jere ta soma fafutukar kafa wani sabon tarihi na lashe gasar sau biyar a jere a yayin da ta yi galaba a wasanta na bude sabuwar kakar wasannin akan chelsea da cibi da nema a jiya lahadi shahararren dan wasanta Erling Haaland shine ya zura mata kullun farko a wannan kakar wasannin wanda ya bada adadin kwallaye 91 kenan da dan wasan ya zura wa kungiyar a cikin wasanni 100 cik da ya buga mata tun sa'ad da ya koma City din daga Borussia Dortmund da kasar Jamus to sai dai a kasar Spain mai rike da kambin gasar La Liga wato Real Madrid ta soma fafutukar kare kambin nata da tsinci domin kuwa ta kasa samun nasara a wasanta na farko ta bude kakar wasannin biyu bayan kunnin doki da ta yi da Mallorca da ci 1-1 wannan lamarin ya kawo cikas ga fatan sabon dan wasanta da ta saya daga PSG kwanan nan Kylian Mbappe wanda ya fitar farko wa kungiyar to amma kuma tauraron sa bai haska kamar yadda aka yi hasashe ba hakan kuma ya janyo martanin magoya bayan kungiyar wadanda suka so mutaccakar dan wasan har ma wasu ke kwatanta kamun nudayinsa da na tsohon dan wasan Chelsea da kungiyar ta saya Eden Hazard. Labarin iri ɗaya ne a kasar Italia inda aka taron gasar Serie A ta kasar wato Inter Milan ita ma ta soma wasanta na farko da kunnin doki da kungiyar Genoa da ci 2-2. Tsohuwar tauraruwar gasar wato Napoli ita kan kashin kwarai ta sha a hannun Verona da ci 3 da nema, lamarin da ke zaman wani babban koma baya ga sabon kocin kungiyar Antonio Conte. Kungiyar ta dauko Conte ne sakamakon rashin tabuka abin kwarai a fafutukar kare kamfanta a kakar wasannin da ta gabata, sanda ta karkare kakar wasannin a matsayin ta 10 a teburin gasar ta Serie A. Wannan ya sa tuni shi ma ya soma fuskantar fushin magoya bayan kungiyar da wasonsu suka soma bayyana ra'ayin cewa da alama har yanzu ba a rabu da bukar ba. Conte dai ya fito karara ya bada hakuri kan wannan kashin da suka sha a wasan farko da ya jagoranci kungiyar, to amma magoya baya sun ce san ba za su iya lamin cewa hakan ba. Magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Boca Juniors ta kasar Argentina ta gudanar da wata gagarumar karramawa ga shahararren dan wasan gasar marigayi Diego Maradona jin kadan kafin wasan da kungiyar ta buga da La Bombonera a jiya Lahadi. Iyalan Maradona sun halarci filin wasan inda dubun dubatar magoya bayan kungiyar suka gaida su tare da rera waƙoƙin jinjina yayin da kuma aka yaye kallabin wani hoton karrama marigayin. Maradona ya karfafawa kungiyar ta Boca Juniors inda yayi zaman dan wasa har sau biyu, inda ya zurawa kungiyar kwallaye 28 a cikin wasanni 40 da suka taimakawa kungiyar lashe gasar Primera Division ta kasar a shekarar 1982. Kafin ya koma Turai ta kale da kungiyar Barcelona, kana daga bisani kuma ya sake komawa kungiyar ta Boca a shekarar 1995, inda ya shekara biyu kafin ya yi murabus daga ta kale da. Shahararren dan wasan ya rasu a shekara ta 2020, to amma har yanzu ana tunawa da shi a duk faɗin duniya, musamman ma ƙasarsa ta Argentina wacce ya taimakawa a matsayin dan wasa ta lashe gasar cin kofin duniya a shekara ta 1986. To ƙarshen labaran wasannin kenan, Murtala Faruk sanin nan ne a Washington DC.
A gaida da Murtala, yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma fannin karan a takaice.
Jawabin da Joe Biden zai gabatar a yammacin Litinin din na a babban taron jam'iyyar Democrat a Chicago da ke jihar Illinois ba shi ne ainihin wanda ke cikin zuciyarsa ba, yayin da COVID ta sa aka yi babban taron DNC 2020 ta kafar internet. Taron na wannan mako zai kasance na farko inda Biden ya karbi nadin nasa a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar da kansa, da za a taya shi murna a yanayi na daban, yayin da 'yan jam'iyyar Democrat za su yi fatan cewa zai samu wani mulki na biyu kamar magabatansa Barack Obama da Bill Clinton. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a yau Litinin cewa ƙasarsa na cimma manufofinta da har-haren da ta kai kusan makonni biyu a yankin Kursk na ƙasar Rasha, tare da samar da wurin fakewa a kan ƙarin har-haren Rasha da kuma zirga-zirgar dakaru daga kan iyakar Ukraine. Zelensky ya ce muna cimma burinmu. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza ka iya zama dama ta ƙarshe na dawo da mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma kawo ƙarshen faɗan da ke tsakanin Hamas da Isra'ila. Blinken ya faɗa yau Litinin a Isra'ila cewa wannan lokaci ne mai muhimmanci, mai yiwuwa mafi kyau, watakila na ƙarshe na damar dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su gida don samun tsagaita wuta da kuma dora kowa akan kyakkyawar hanya ta dorewa zaman lafiya da tsaro.
To masu sauraro, da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya, sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe Talata, inda zamu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu amaradin Muhammad Harzuwa Balle da ya kawo muku shirye-shiryen mu na yau, sai kuma wannan duduwa mai wadda ta a tare da bada umarni amma da injiniya na yau ni Sarfila Hashim kuma nake cewa da kwana lafiya, assalamu alaikum.